Øvelse 2, 4, 11. Bam, ba, 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 ba. 1, 2, 3, 4, 5. Bam, ba. Bam, bam, ba. Bam, ba, ba.